Baba, kuma jam'iyyar baba, koko ba ita zan zaba, ba zan bi kungiyar can ba, yan takarar ta dusun mu, ba zan yi antifati ba.
Sai Tinubu sai kashi.
Wannan sakon state minister ne ta MCT ba Matsolo ba.
Sai Tinubu sai kashi.
Ramatu Ali Tijjani me kyan hali kamar baba.
Sai Tinubu sai kashi.
Kama inna tashi sirrina a suza da bai amana na
sai Tinubu sai kashin
yan takara suna da yawa me hankali a auna
sai Tinubu sai kashin
tunani yana da amfani idan kar aje ayo farna
sai Tinubu sai kashin
ga Tinubu ga kashin matsayin kandida na party na
sai Tinubu sai kashin
akowansu sanda yayi gwamna a jaha yayi abin anin nuna
sai Tinubu sai kashin
idan na kare ka nuna min amma ka daina zagi na
sai Tinubu sai kashin
dan ni na wasin yi an shaida da hujjar cikin bayani na
sai Tinubu sai kashin
na ce sai Tinubu sai kashin kashin Tinubu ne nawa layin su ba mu canjawa kowa bisu bashi tabewa ba da na sani da kokawa jadda APC nake dogar aiwa bayan baba Buhari ya gama
sai CT boy da jamuya
waye yubi masu nasara ya Allahu ka ba su bedara
bayan baba Buhari ya gama
sai CT boy da jamuya
kamar haka
sai city boy da jamuya
har sashen da nayo a baya can wasu sukan ce sun gani duka
bayan baba Buhari ya gama
talge na tumbari ya dade kan wasu su sirfe su kai nika
city boy da jamuya
nayi mafarki gashi zahiri sirri ya cika babu inta
ba bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jamuya
ganu ganewa sai kai serious
bayan baba Buhari ya gama
albishiri zan wa talatuwa Adamu Ade har da Darius
sai city boy da jamuya
dan tafiyar nan in ta kai gaci iska sai mun sha precious
bayan baba Buhari ya gama
ba maganar yanki da yarka ko wani bambancin religious
sai city boy da jamuya
development ne zai ta samu wa physically and educational
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jamuya
waye yubi masu fikira ya Allahu ka ba su federal
kasar tana neman mutum tsayayye da ya san inganta fannuka
bayan baba Buhari ya gama
yau yanayi na kasar mu ya saka sai mun zabo mai tsayin daka
sai city boy da jamuya
muna fatan azuwaji zai iya mayar da Naija kamar America
bayan
kamar haka
city boy da jamuya
ga fikirar samun kudin shiga on governmental and commercial
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jamuya
waye yubi masu fikira ya Allahu ka ba su federal
ina bugun inganta al'umma ni na ne mu irin sanarasa
bayan baba Buhari ya gama
masu makamai yau cikin kasa ban iya kirgo wanda yaddasa
sai city boy da jamuya
ribar ka kaza in ta kwanta kwai bata tashi sai da kyankyasa
bayan baba Buhari ya gama
dan aka bani bani bimbiri kar na amince Maryam hau bisa presidential
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da zan wuya
waye yudi masu bikira ya Allah muka ba su federal
atana buzo galagandu ko ina in ya fadi ya girma gardama
bayan baba Buhari ya gama
dan Alhaji Habibu Shu'aib Ahmad yau sunan sa asama
sai city boy da jan wuya
bangon dutse ko karo da kai in yayi sau da ya take ya gama mabibin asuwa ji masu ma da
kayan baba Buhari ya gama
sai city boy da zan wuya
waye yudi masu bikira ya Allah muka ba su federal
na san wasu za su yi tambaya nayi kiran kashin da jan wuya
kayan baba Buhari ya gama
nawo alanguro a gwamnati ya wuce kallan bani na iya
sai city boy da jan wuya
he is vocal and intelligent fagen tunani am peculiar gama akwai kwaya
city boy da jan wuya
alanguro kashim sheti ma helper to the needy in kritika
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jan wuya
waye yudi masu bikira ya Allah muka ba su federal
tauraron da ya haska no the is angwan na na uba ga falmata
bayan baba Buhari ya gama
dan Ibrahim sanni sanni ji kaga sheti ma bakka firgita
sai city boy bayan baba Buhari ya gama
ka rike al'umma da gaskiya kashin baka ki zo da kwarkwata
city boy da jan wuya
san ka nuru kuna da daraja ku da masoya babu farraran
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jan wuya
waye yudi masu bikira ya Allah muka ba su federal
ko ba a so dan sheti ma kai ne leader a arewa ba musu zamo nan babin kasa masu bukata a gaza musu
sai city boy da jan wuya
kyale makauta si da mata ba kashim tintin kadaran musu
bayan baba Buhari ya gama
sakwata kogi da bauchi binnu wai har da Kano gada kazan musu
sai city boy da jan wuya
dalubu shi ya wakilci yan kudu kai kwa arewa hannun karadi
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jan wuya take ku ce masa mu ba mun gama
sai city boy da jan wuya
tunubu kashin bila ke jira gun makiya sun zama amarrama
bayan baba Buhari ya gama
yau su an tukulele da tita na gani gidan asuwaje ake ta sallama
sai city boy da jan wuya
ga ra'ayin talakan kasar mu nan har da kasashen international
bayan baba Buhari ya gama
sai city boy da jan wuya
bayan baba Buhari ya gama
yin nasara ta firamaren da bola yayi wasu ka hau makyarkyata
sai city boy da jan wuya
a baya nace asuwaji za ya ci sai suka ce dan garkwana bada
bayan baba Buhari ya gama
yau sun ce dai kan analysis san da bayani na ya tabbata
sai city boy da jan wuya
yadda muka yi nasarar firamare Allah zai sa mu ci jannara
bayan baba Buhari
kashim tun kurutiya sun yi fice a wajen rabon fada
sai city boy da jan wuya
haka fagen fanni na taimako sun yi wa al'umar mu sun dada
bayan baba Buhari ya gama
in dai da cewa ake bida me banci ya samu shimfida
sai city boy da jan wuya
ji wadansu na fadin shi ya saka suka bar kiritika
bayan baba Buhari ya gama
siti boyi da danwuya
waye yobi masu bi kira ya Allah muka ba su fede
ni cancanta na fito na tallata ba maganar neman abun miya
bayan baba Buhari ya gama
duk mai kwadai halin kuda ya kai karshe nai zai bata kariya
sai siti boyi da danwuya
mai kishi na gani da zai iya dan haka kansa nake ta tutiya
bayan baba Buhari ya gama
siti boy azuwaji su nake ga kashim na shati majan uya
siti boyi da danwuya
suna da halayen mutan gwarai wayayyu ne international
bayan baba Buhari ya gama
siti boyi da danwuya
wayayyu ne masu bi kira ya Allah muka ba su federal
ni me magana dai ya zanari ba ni ba me canja zantuka na zai kare wa dan kada in ya matsa wata gil ya hallaka
bayan baba Buhari ya gama
mun ce ka zama dan rukun jakar kola ranan kai musun haka
siti boyi da danwuya
to in dai ka isa bar kasar Dubai zo mu wuce US da Portugal
bayan baba Buhari ya gama
sai siti boyi da danwuya
wayayyu ne masu bi kira ya Allah muka ba su federal
sarkin yan naci a takara samu matsala
bayan baba Buhari ya gama
kai buri boko abun kawai kaje ciranin bugar bula
sai siti boyi da danwuya
kana ce kai shugaban kasa kai rashin kyawun mu'amala
bayan baba Buhari ya gama
an tukule bi babu zaka yo babu freedom babu kansila
siti boyi da danwuya
dan ka sai dalje da yan kudi da na mafarkin kama be dara
bayan baba Buhari ya gama
shi na anan bara ya tsaya a can ya cika yan yanki da zantuka
sai siti boyi da danwuya
naji yana cewa tumulmula zai yi a gwamnati rage ayyuka
bayan baba Buhari ya gama
ma'ana zai yi rage ma'aikata mu ba ma fatan ta kai haka
sai siti boyi da danwuya
mummunar niyyarsa za ta sa ba shi ba nasara a baina
bayan baba Buhari
sama ne ya dar matukara
sai siti boyi da danwuya
ni ba dawar me a dawo kan jagaba ba ta sana tinzira
bayan baba Buhari ya gama
masu munafuntar tinubu yau daga waje sun fada magaddara
sai siti boyi da danwuya
yau ka asuwaji yana ta zagaye su kuma sun magale a tamina
bayan baba Buhari ya gama
sai siti boyi da danwuya
state MCT minister ce ta sa jadda ne watan abu baitika
bayan baba Buhari ya gama
Ramatu Tijjani Aliyu matar Ahmad Tijjani ta zaka
sai siti boyi da danwuya
sakan yagun shugaban kasa baba Buhari dake ta ayyuka
bayan baba Buhari ya gama
sarkin yakin aitinu bukashin a kasa ba canja laika
bayan baba Buhari ya gama
sai siti boyi da danwuya
wayayyu ne masu bi kira ya Allah muka ba su federal
bayan baba Buhari ya gama
sai siti boyi da danwuya
wayayyu ne masu nasara ya Allah muka ba su federal